Runduna ta musamman da ke wanzar da tsaro a jihar Plateau da sassan jihohin Bauchi da Kaduna ta mika makamai 517 wa hukumar takaita yaduwar makamai a Najeriya. Runduna ta ce ta kwato makaman ne a lokuta daban-daban yayin gudanar da aikin ta na tabbatar da zaman lafiya. Komandan rundunar tsaro ta musamman wanda kuma shine komandan runduna ta uku dake Jos, Manjo Janar Ibrahim Ali, yace rundunar za ta ci gaba da daukan matakan da suka dace wajen kakkabe bata gari da wayar da kan jama'a kan muhimmancin zaman lafiya.
Mun yi nasara wajen karban makaman da ɗan tawaye da ɗan ta'adda suke amfani da shi. A yau zamu bada makamai sama da 500 daban-daban. Akwai automatic rifles weapons guda 40 da kuma locally fabricated wanda aka kera a gida, haka misali guda 477 AK-47 zamu bada guda 26, iron FN rifle kuma zamu bada guda 1, sannan Beretta rifle guda 2, akwai G3 guda 3, akwai Beretta pistol guda 6 da kuma Harrisburg pistol shi kuma guda 1, sannan akwai submachine gun guda 1.
Manjo Janar Ibrahim Ali ya kuma yi ƙarin haske kan mummunan harin da 'yan bindiga suka kai wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar Kanam a jihar Plateau da ya yi sanadin hallaka rayuka da dama.
Wayannan 'yan ta'addan su ne suka gudo daga Zamfara da Katsina saboda musayan wutan da muke musu a wannan area, suka dawo nan don su samu gurin da za su fake. To a sakamakon haka dai suka je suka kai wa 'yan Kanam, in ƙauyukan Kalam, aka kai musu hari, aka kashe sama da mutane 80. A halin yanzu dai an ƙara jami'an tsaro a wannan area, muna kan operation, muna bin su. In Allah da kuma zamu kawo ƙarshen wannan abin da suke a gurin, zamu kama su kuma zamu dunkufar da su ga hukuma.
Coordinator hukumar da ke takaita yaduwar makamai a shiyar arewa ta tsakiya, Manjo Janar Hamza Bature mai murabus, ya yaba da kokarin rundunar, ya kuma karfafa su kansu ci gaba da gudanar da aikin su har sai sun tsaftace al'umma daga mallakar makamai. Yace a yanzu haka ana fuskantar lokacin zaɓuɓɓuka ne, muna buƙatar kowa ya samu nutsuwa ba tare da zaman fargaba ko tursasawa ba. A watan Mayun shekara ta 2011 ne gwamnatin tarayya ta kafa hukuma ta musamman da za ta rika karɓar makamai da aka kwato daga hannun 'yan bindiga, 'yan ta'adda, 'yan tawaye, barayi da sauransu don adana su a inda ya dace. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.